hankuri ba bakari to ai ta Allah ce inda zamani haka to a kauda kai baba in akai hakan za a ga nasara mu je baba kara hankuri ba bakari da rabbana nanan su kuma kiya bar masu ba su so makarya ka kai ta hankuri ba bakari da nasara nanan kara hankuri ba bakari da ai ta Allah ce shakuru mun kaman
Maduga, Allah da fa mana.